Sindaj tunda yake koyaushe a tare tsakanin dalilai biyu da yafi wajen malamai da yawa. Annabiyawa ne suka ce a tarjihi ake komawa gare shi kai tsaye. To, wannan abin da ya zo ne babi ne a cikin abin da ya zo game da cewa sallah a zahar a gaggauta yinta, a yi ta tun farkon lokaci. Ya kabo daga Aisha. Aisha ta ce ban ga ɗaya ba wanda yake ya fi gaggauta sallar a zahar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko daga Abubakar ko daga Umar. Da ya ce wato Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka karbo a wannan babi daga Jabir ibn Abdullahi da Hababu da Abi Barzata da Ibn Mas'ud da Zaid ibn Sabit da Anas ibn Malik da Jabir ibn Samurata. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Aisha hadisi ne wanda yake kyakkyawa. Imam Ahmad ya ruwaito shi, hakanan Baihaqi ya ruwaito shi, hakanan Dahawi ya ruwaito shi a Ma'anil Asar. Abinda yasa Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa bai ce ingantacce ne ba, saboda Hakim ibn Jumairin dinnan adali ne kwarai, to amma kan danyi dimuwa, shi yasa hadisinsa ba a ganin ya kai matsayin a ce masa sahihi sai in an samu wani ya goya masa ba. Shi yasa suka ce ai wannan hadisin ya kai matsayin a ce masa ingantacce, tunda Hakim ibn Jubairin akwai wanda suka goya masa baya a wannan hadisin. To, wa huwa allazi, wannan magana ita ce abinda ma'abuta ilimi suka zaba daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suka zo a bayansu. Ali ibn al-Madini ya ce, Yahya ibn Sa'idin ya ce, hakika Shubatu ibn al-Hajjaj ya yi magana a kan Hakim ibn Jubairin, saboda hadisin da ya ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda duk ya roki mutane alhali yana da abin da zai wadatar da shi, hadisin da nan gaba za a faɗa a babun zakka, domin Tirmidhi ya ruwaito shi. To, wannan hadisin ya jawo Shubatu yake magana akan Hakim ibn Jubair. A ƙarshe ma dai Shubatu ya daina karɓar hadisi daga Hakim ibn Jubair saboda wannan hadisi. To, Yahya ya ce Sufyanu ya karɓi ya yi ruwaya daga wajen Hakim ibn Jubair, haka nan Za'idatu. Yahya ibn Sa'id al-Ansari bai ga laifi ba da hadisin. Yahya ibn Sa'id al-Qattan bai ga laifi ba da hadisin Hakim ibn Jubair. Muhammadu Buhari ya ce hakika an ruwaito hadisi daga Hakim ibn Jubair, shi kuma ya karɓa daga Sa'id ibn Jubair tabi'in nan babba, shi kuma ya karɓa wajen Aisha, shi kuma ya karɓa, ita kuma ta karɓa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama game da gaggauta sallah a zuhur. Zuhri ya ce Amr ibn Malik ya bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a zahar lokacin da rana ta karkata daga tsakiya. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ingantacce, shi wannan shi ne hadisi mafi kyau a wannan babin. Akwai hadisin da aka karɓo a wannan babin daga Jabir ibn Abdullahi babin abin da yazo a cikin jinkirta sallar azhar idan ya zama ana zafi. Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zafi ya tsananta ku sanya ya daga sallah, kar ku ce za ku gaggauta yin sallar azhar. Hakika tsananin zafi daga tararin jahannam ne. A Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Sa'id al-Khudri da Abi Dharr al-Ghifari da Ibn Umar da Mughira ibn Shu'bata da Qasim ibn Safwan, shi kuma ya karbo daga mahaifinsa Safwan ibn Muharramata. Akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin ma daga Abi Musa al-Ash'ari da Ibn Abbas da Anas ibn Malik. Tirmidhi yace wa ruwiya an umara, an karbo daga sayyidina Umar daga annab sallallahu alaihi wasallama fi hadha, game da wannan magana ta cewa a jinkirta sallar azhar lokacin zafi wala yasuhu. Amma hadisin nan da aka karbo daga sayyidina Umar ba ingantacce ne ba. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka karbo daga Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Hakika wasu malamai daga ma'abuta ilimi sun zabi cewa a jinkirta sallar azhar idan ana tsananin zafi, shine abinda Ibn Mubarak ke kansa da Imam Ahmad da Saqam Nurahawai. Imami Shafi'i yace lokacin da ake neman a sanya ya da sallar azhar, idan ya zama za a yi sallar ne a masallaci, yantabu ahluhu min al-budi, da masu sallar a masallacin sukan zo daga nesa musalli, amma wanda zai sallah wahdahu shi kadai da wanda zai sallah a masallacin unguwarsu kawai, wanda ba masu zuwa masallacin daga nesa. Imami Shafi'i yace ni abin da na fiso ga wa'annan cewa kada su jinkirta sallar azhar ko da sanda ake zafi ne, su yi ta a farkon lokaci. Abu Isa Tirmidhi yace ma'anar wanda, wato dalilin wanda suka tafi zuwa cewa a jinkirta azhar suka kawo, indai ana zafi shi yafi kamata a yi aiki da shi, shi yafi kamata da a ce an bi. Amma abinda Imami Shafi'i ya tafi zuwa gare shi cewa rangwamen da aka yi dangane da wato a jinkirta sallar azhar ga wanda yake zuwa ne daga nesa, wanda yake akwai wahala tafiya gare shi, akwai wahala ga mutane, Abi Dharr ma yadullu ala hilafi ma qala Shafi'i. Hadisin nan na Abi Dharr akwai abin da yake shiryarwa bisa sabanin abin da Imami Shafi'i ya faɗa. Hadisin da nan gaba za a kawo, wato Shafi'i yake nuna cewa hadisin nan da za a faɗa, wanda Abu Dharr ne ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama, yana nuni da cewa ko da wanda zai salla ne a masallacin unguwarsu ko zai salla shi kadai, indai ana zafi to ya fi masa kyau ya jinkirta sallar azhar. Abu Dharr ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya, sayyidina Bilal ya kira sallar azhar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bilal ka sanya kakkace zaka iqama yanzu, kai kiran sallah shikenan, amma kakkai iqama yanzu. Da maganar yanda Imami Shafi'i ya fahimta ne ba wani dalili da zai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a iqama, sannan a bari sai gari ya fara sanyi. domin wanda za su yi sallah a sannan a hada suke waje daya tunda a halin tafiya ne sun zamo a halin da ba sa bukatar a ce sai sun zo masallacin daga nesa an muhajirin Abil Hassani ya karɓi daga Abi Zarri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya alhali ga sayyidina Bilal tare da shi sai nufin ya ikama wato Bilalu shine nufin ya ikama taqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka bari gari ya sanye sannan da aka dan jima kadan Bilalu ya tashi zai kira zai ikama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka bari gari ya sanye kafin ai sallar azhar yace shi Abu Zarri yace sai da muka ga inuwar tuddai sannan Bilalu ya ikama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce ya salla da aka gama salla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika tsananin zafi daga sirrin jahannam ne daga tirrin jahannam ne shi yasa ku sanyaya da sallar azhar Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisin na wato Abu Zarri hadisi ne kikkiawa ingatacce Buhari ya ruwaito shi Nasa'i ya ruwaito shi haka da Imam Ahmad ya ruwaito shi haka nan kuma Buhari da Muslim da Ibn Majah sun ruwaito shi ta hanyar Sufyan ibn Uyainata babu abin da yazo a cikin gaggauta sallar la'asar ya karbo daga Aisha Aisha Allah ya dagare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci la'asar alhali rana tana cikin rumfarta tana cikin rumfar Aisha inuwa bata fara bayyana ba a rumfarta ta Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Anas ibn Malik da Abi Arwa da Jabir ibn Abdullahi da Rafi ibn Hadijin Tirmidhi yace an karbo kuma daga Rafi Ude daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Annabi ya jirkinta sallar la'asar bai yi ta ba sai wajen karshen wakacin da mutare amma wannan ruwayar daga Rafi ibn Hadijin ba ingatacciya ce ba Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Aisha ta ruwaito hadisi ne kikkiawa ingatacce shine abin da sashen malamai suka zaba daga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Umar yana cikin su da Abdullah ibn Mas'ud da Aisha da Anas ibn Malik da ba ɗaya ba daga tabi'ai sun zabi cewa a gaggauta sallar la'asar suka ki a jinkirta sallar la'asar akan wannan kaulin ne Abdullah ibn Mubarak yake da Imami Shafi'i da Imam Ahmad da Isaac ibn Rahawai cewa shi ya shiga wato Alamun Abdurrahman ya shiga wajen Anas ibn Malik sannan Anas ibn Malik yana a gidansa a Basra yayin da Anas ibn Malik ya dawo daga sallar azhar alhali gidan Anas ibn Malik yana kusa da masallaci sai Anas ya ce ku tashi ku sallar la'asar yace Alauddin Abdurrahman yace muka tashi muka sallar la'asar yayin da muka gama muka sallama sai Anas ibn Malik yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bari ba za a yi sallar la'asar ba sai rana ta fara jaja a tashi a ce za a yi sallar la'asar a sannan to wannan salla ce irin ta munafiki yana zaune yana ganin rana bakacin da rana ta zabo tsakanin kahon shaidan guda biyu sai ya tashi ya tsakuri sujjadu guda hudu rakawoyi hudu baya ambaton Allah a cikin wannan sallar tasa sai ko ambato kankani wato baya ambaton Allah so da yawa larabawa suka ce an yi abu kankani suna nufin kamar ba a yi ba Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Muslim ya ruwaito shi haka nan Nasa'i haka nan Imam Malik ma ya ruwaito shi haka nan Abu Dawuda to ba ma abin da yazo a cikin yikir ta sallar la'asar an karbo daga Ummu Salama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi gaggauta azhar fiye da yanda ku kuke gaggauta ta amma ku a yanzu kun fi shi gaggauta sallar la'asar sanda kuke sallar la'asar bai kai lokacin da annabi yake sallar la'asar ba Abu Isa Tirmidhi yace an ruwaito hadisin nan daga Isma'il ibn Ulayya daga Ibn Jurayj daga Ibn Abi Mulaikata daga Ummu Salama kamar yanda ya gabata a baya na gani a cikin rubutu na inji Tirmidhi ya kaba daga Ibn Jurayj da wannan isnadin yanda aka faɗa a baya kamar hadisin can na Isma'il ibn Ulayyata wannan yafi inganci wannan nabiyin cewa da sanabi shirun ma'azin hada sanabi salim ibn Ulayyata an ibn Jurayj yafi inganci baban abin da yazo a lokacin sallar magarba Salamat ibn al-Akwa'i yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar magarba idan rana ta fadi ta buya a cikin tsari Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Jabir ibn Abdullah da sunabihi da Zaid ibn Khalid da Anas ibn Malik da Rabi ibn Hadija da Abi Ayyub al-Ansari da Ummu Habiba da Abbas ibn Abdul Muttalib da Abdullah ibn Abbas hadisin da aka karbo daga Abbas ibn Abdul Muttalib an ruwaito shi iyakarsa shi ba cewa ya karba daga wajen annabi ba hadisin nan na Abbas a matsayinsa na mawqufi yafi inganci fiye da marfu'i sunabi inda aka ce ya ruwaito wannan hadisin bai ji komai ba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine almajirin Abubakar Siddiq Allah ya dagare shi Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Salamat ibn al-Akwa'i hadisi ne kyakkyawa ingantacce shine magana da mafi yawan malamai ke kanta tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suka zo bayan su daga tabi'ai sun zabi cewa a gaggauta sallar magarba sun ki a ce za a jinkirta ta hassashen malamai yace kamar ruwaya da yake ta zo a masabar Imam Malik ba wani wakaci ga sallar magarba sai wakaci daya wakacin ta mutari ba mutaddi ne ba ba mai miƙuwa bane sun tafi, wato sun kafa dalili da hadisin da aka karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, yanda malaika Jibrilu ya salla da shi, yanda ya magarba da shi a jiya, haka yayi da shi a yau. Amma duk sauran salloli sai da ya bambanta. A zahari yanda ya jiya ba haka yayi a yau ba, la'asar yanda ya jiya ba haka yayi yau ba, isha yanda ya jiya ba haka yayi yau ba, asuba yanda ya jiya ba haka yayi yau ba. Amma ita magarba yanda ya jiya haka yayi yau. Wannan magana ita ce abinda Abdullahi ibn Mubarak yake kanta da Imami Shafi'i. Babu abinda ya zo a lokacin sallar Isha wadda yake ita ce ta ƙarshe a sallolin yini. Numan ibn Bashirin ya ce, a yau kan na fi kowa sanin lokacin da ake sallar Isha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar Isha gwargwadon yanda wata ke buya a dare na uku da kamawarsa. Da wanda isnadin kamar yadda aka ruwaito a baya daga Numan ibn Bashir. Abu Isa ya ce, Hushaym ya ruwaito hadisin nan daga Abi Bishirin, daga Habib ibn Salimin, daga Numan ibn Bashir. Shi ba wato ba kai tsaye Abi Bishirin daga Bashir ibn Sabitin ba, a'a daga Habib ibn Salimin. Hushaym bai ambata ba tasar ruwayar daga Bashir ibn Sabitin. Hadisin da Abu Awana ya ruwaito ya fi inganci a wajenmu, wato wancan na farko da aka fara faɗa. Domin Yazid ibn Harun ya ruwaito daga Shubatu, daga Abi Bishirin, kamar yadda Abu Awana ta yi karbo. Babu abin da ya zo a cikin ajinkirta sallar Isha wadda yake ita ce ta ƙarshe a sallolin yini. Ya karbo daga Abi Huraira. Abi Huraira ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, in ba domin kan wahal da al'ummata ba, da na umarce su su jinkirta sallar Isha sai sulusun dare ya tafi, ko rabin dare ma, ko wato sai kamar awa uku daga faduwar rana ta tafi, ko kuma sai kamar awa biyar ko abinda yake kusa da haka ta ya tafi. To Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Jabir ibn Samurata da Jabir ibn Abdullahi da Abi Barzata da Abdullahi ibn Abbasin da Abi Sayyid al-Hudri da Zaid ibn Khalid da Abdullahi ibn Umara. Abu Isa Tirmidhi ya ce, hadisin da na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Shine wa huwa allazi ihtaruhu aksaru ahli ilmi, shine abinda mafi yawan ma'abuta ilimi suka zaba tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke tabi'ai da su da wanansu, sun ga cewa ya fi kyau a jinkirta sallar Isha wadda yake ita ce ta ƙarshe a sallolin yini. Akan wannan Imam Ahmad yake da Isaku ibn Rahawayhi. Babu maja'a ko akwai babu abin da yazo a cikin cewa ba a san ai bacci kafin ai sallar Isha, ka ai bacci ba ai sallar Isha ba, cewa kuma ba a san a zauna hira bayan an yi sallar Isha, balle hira irin ta yanzu kenan. Baki ɗansu sun karɓo daga Auku, shi kuma daga Sayyar ibn Salamata, shine abul shine abul min halin rayahi
alhabi barzata
ya kamar gabi barzata al-aslami
hala
yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaki ai bacci yaki mutun yace zai bacci alhali bai sallar isha ba kan mutun ya bacci kafin ya sallar isha ya ki zaman hira kuma bayan sallar isha Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga sayyidatina Aisha da Abdullahi ibn Mas'ud da Anas ibn Malik Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Abi Barzata hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Ahmad ya ruwaito shi haka nan wasu daga malamai haƙiƙa da yawa daga ma'abuta ilimi sun ki a ce za a yi bacci kafin a yi sallar isha sun ki a zauna a ce za a yi tahira bayan an yi sallar isha akwai hadisi wanda aka ruwaito cewa man nama falana mat'ainahu wanda duk ya yi bacci alhali bai riga ya yi sallar isha ba to kada Allah ya sa idanunsa samu hutu a lahira akwai kuma hadisin Aisha wanda malaman masaban mu suka yawan kawo shi cewa Aisha ta huce wa'ensu suna hira da daddare bayan an yi sallar isha sai ta ce da su a la turihuna al-kuttaba illam tahafu zanba yanzu ba kwa kyade mala'ikunku da suke rubuta ayyukanku su huta ba in ba kwa jin tsoron laifi in ba kwa jin tsoron kada ku faɗi maganar da take laifi to ku kyale ma mala'ikun su huta mana wara hasafin zalika baro amma sashen malamai ya ce ba laifi a cikin wannan da yin baccin ko yin hirar Abdullahi ibn Mubarak ya ce mafi yawan hadisan da suka zo a nan babin sun nuna cewa dai ba a san a yi baccin amma sashen malamai suka ce ba laifi a yi bacci kafin a yi sallar isha a watan ramadan ne saboda a watan ramadan sukan tsawaita bayan an yi sallar isha za a yi tarawi sukan tsawaita tarawi sayyarun salamata da aka ambata a hadisin nan shine abul min halin rayahi babin abin da yazo a cikin cewa ya ba an yi rangwame a hira bayan an yi sallar isha sayyidina Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hira tare da Abubakar da daddare bayan an sallar isha su zauna suna ta tattaunawa game da wani abu wanda yake ya shafi musulmi sayyidina Umar yace ni ma ina tare da su kaga ladabi irin na sahabbai sayyidina Umar bai ce muna yin hira da ni da Abubakar tare da annabi ba yace a shi dan rakiya ne ba matsayin sa ne ya kai a wajen ba annabi dai yana yi ne tare da Abubakar shi dai yana zaune ne a wajen dan rakiya ne kawai to wannan ladabi ne to akwai hadisin da aka karbo a wannan babin daga Abdullahi Amr ibn al-As da Aus ibn Huzaifata da Imran ibn Husayn Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Sayyidina Umar hadisi ne kyakkyawa haƙiƙa Hasan ibn Ubaidillah ya ruwaito hadisin nan daga Ibrahim daga Alkamata daga wani mutum daga Jubani Jufiyyah ana ce da shi Kaisu ko Ibn Qaisim shi kuma ya karbo daga Sayyidina Umar ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin dai kissa mai tsawo ya zama daga Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid an san Al-Qamata ya karba daga Umar Sayyidina Umar tsakani shi da shi ba wani tsakani to amma ga wata ruwaya wanda aka sa wani tsakanin Alkamatu da Sayyidina Umar to hakika malamai sun yi sabani tun daga sabar Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da wanda suke bayan su a cikin hukuncin zama hira bayan sallar isha ta ƙarshe wasu jama'a a cikin su suka ki irin wannan hirace-hiracen bayan sallar isha tunda akwai abubuwa da yawa da za a yi mutum ya ɗau Qur'ani ya karanta ya zauna ya salati ga Annabi ya je makaranta ya tsaya dai wani abu wanda zai taimake shi ya taimaki musulmi a maimakon hira sai a zauna hira yanzu samari sai a kai ɗaya ko biyu ana hira sallar asuba ta gagara ko a tashi sallar asuba da kyar za a iya tashi balle a ce har za a sami kiyamul layli yaushe za a sami kiyamul layli din da mun ya cinye lokacin lokacin da ake yin kiyamul laylin sannan wani yake hira bai baccin ba sai daga baya kuma zai bacci to malamai ko cewa suka yi ai wanda yake mai hankali ya farka ya tsaya ya raya dararensa a yaman ɗauyilan layli bin naumi kassaru a fiƙu wa kunu min unasin bihitahu wa in shitumuta ha yau amitu nufusakum wala taqtulun nafsal lati haramallahu ya wanda suka mai da dare mai tsawo suka mai da shi gajere ta fuskar yawan ta bacci yanzu ya zama da ai baccin ai hira ta banza ai kuma baccin yace a fiƙu ya kamata ku farka ku gane me kuka fuskanta ku kunu min unasin bihitahu ku zama mutane ne da yake suke matukar imauta wajen su ga sun samu abin da yake wajen Allah cewa kai da daren nan Allah rabo yake rabo iri-iri man yaduni fastajiba lahu man yasaluni fa'udiyahu man yastaghfiruni fa'aghfira lahu yana tayar rabo iri-iri waye laifi ya masa yawa yazo dan in gafarta masa biyan matso zan gafarta masa waye bukata take damun sa yazo zan biya masa Allah ba yake da wani abu da yake so yazo zan bashi to amma yanzu wani lokacin ma dan sharrin shaydan an fada ga yanda abin yake to amma dan sharrin shaydan mutum sai ya zama wani abin ne ya dame shi na bukatar duniya amma shaydan ya ki ya bar shi ya tashi ya tsaya a halarar Allah subhanahu wataala sai dai ta sake a zuciya saken banza zuciyar ba wani abin da za ta shirya masa har lokacin ya huce gaba daya a maimakon ya tashi ya tsaya a kofar Allah Allah yana kiransa ka zo a biya ma bukatar taka amma sai ba wa ya tsaya ya kasa tashi wato inda wani yake fada ne salil laila an hali ahlil hawa izana mati al'ajumu tullu yuhbirka law annahu muhbirun bi annahu musujjadu rukku kadauran yunajuna rabbahum wa hum fi ibadati hura wa yaquluna ya man yara halana wa ya alamu fil layli ma nasna'u a inna bi shawbi sabrin ala shawqina ilayka fa garshafana al madmu idan da zaka tambayi dare zai baka labari cewa duk wanda suke na Allah sannan wakacinsa wakacin da suke komawa ga Allah ne wani yake cewa arani ba'idat dari karkaru bal hima wa kad nusibat lizainina hiyamu alamatu buudi dula layliya na'imun wa ghayri yara annal manama haramu ni kan ina gani na nesa duk da cewa ga abu ya zo kusa masu tafiya an kafa musu hemomi an ce sun zo yace babba alama ta cewa ina nesa to ni kan tsawon dare na ba abinda nake sai bacci su wanda yake wani na kuwa su wanda suke kusa suna ganin a ce sun yi bacci ai abu ne wanda ba zai yi ba za su iya bacci ba alali Allah yana kira waye zai zo in gafarta masa waye zai zo in biya masa bukata Allah yana kira kai a wannan lokacin kuma zaka ce zaka yi bacci baka da zunubin ne ko baka da bukata wanne ne baka da shi a ciki ai ba lokacin bacci bane to wara hasaba aruhum amma sashin malamai suka ce ba laifi ai hirar da daddare amma fa idan za a yi hiran ne a ma'anar abin da yake a ma'anar ilimi, za a yi ne don a ƙaru juna game da ilimi da abin da mamakawa daga gare shi daga bukatu. Mafiyan hadisai dai sun zo da cewa an yi rangwame, amma ba irin hirar banza ba, hirar da take mai ma'ana. To, an karuwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba hira sai ko ga wanda zai hira don yi sallah. Hirar da yake shi da daddaren ta sallah ce, ko kuma wanda za shi ya koyi sallah kenan. Inda wanda za shi ya koyi ma zai a sallah ra shi ma kamar sallah yake, ko kuma wanda yake matafi. In wanda yake matafi da matafiya sun fi da daddare. To,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ماذا؟ باب أبن ديزو في الوقت الأول. أوقاتي نفرقو من الفرق. أبن ديزو ندق في فيكو. دعاني دوقاتي نفرقو. ta kasance ita wannan tana cikin waɗanda suke cafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat tace an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyuka gaba daya wanne ne wanda yafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sallah tun a farkon lokacinta ya kowane aiki. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne wanda ta waje ɗaya kawai aka ruwaito shi, amma kuma matsayinsa ya kai a ce kyakkyawa ne. Wato wannan hadisin shi Tirmidhi ya karba wajen Qutaybah ibn Sa'id, shi ko Qutaybah ya karba wajen Abdullah ibn Wahhab almajirin Imam Malik nan malamin nan babban hadisi, ko kuma ya karba wajen Sa'id ibn Abdullah al-Duhani, shi kuma ya karba wajen Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Abi Dalib, shi wannan Muhammad ibn Umar jikan Sayyidina Ali ya karba wajen mahaifinsa mai suna Umaru dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Allah ya kara yadda gare shi saboda yana ganin girman ƴan uwansa manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi yasa ya aru sunayen wasu da yawa daga cikin su yasa wa ƴaƴansa. Gashi yana da ɗa mai suna Umar saboda ganin Sayyidina Umar da soyayya da take tsakaninsa da Sayyidina Umar, shi yasa ya sa maɗansa suna Umaru. Shi yasa wani ya zo daga baya ya ce shi masoyin Sayyidina Ali ne, amma zai ki Sayyidina Umar, to ba Alin da aka sani yake so ba, sai dai wani Ali can daban, domin shi wannan Sayyidina Ali din masoyin Sayyidina Umar ne, amma dan wannan soyayya ta sa yakan dau sunan, ya dau sunan Umar ya sa wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa. To, hadisin ya zo daga shi Sayyidina Ali ya ce anna nabiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya ce da shi ya Ali abubba guda uku kada a jinkirta ta ko la tu akhirha, kakka ce zaka jinkirta ta. Na farko sallah idan lokacin ta yayi. Na biyu janaza idan ta zo. Na uku mace wadda ba ta da miji, inda ka samu wanda yake kufi, inda wanda yake ya cancanci a bashi ya fito, to ka bashi kawai a daura aure. Ya karwa daga Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci na farko daga sallah yaddar Allah, samin yaddar Allah ne. Dai wakaci na karshe kuma ya fewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne garibi. Ziyadatu yatu fatul awazi. A hakika Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito kamar wannan hadisin daga sayyidina wato shi waccan wannan ziyadatun dadi ne min tufatul ahwazi daga sharhin Tirmidhi wato tufatul ahwazi na Hafiz Mubarak Furi daga nan ne aka karo wannan ba asalin nushar da ake bi ba. Wa qala Ibn Abbas hakika Ibn Abbas ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na hawahu kamar wannan hadisin.
Kana
yace
wa fil babi al aliyin,
akwai hadisin da yazo a wannan babin daga sayyidina Ali da Ibn Umara da Aisha da Ibn Mas'ud.
Kana
Abu Isa Tirmidhi yace
hadisin
nan da Ummu Farwata ta ruwaito ba a ruwaito shi ba sai ko ta fuskar hadisin Abdullahi ibn Umara wanda yake jikan sayyidina Umar ne. Abdullahi ibn Umar al-Umari ba mai karfi bane gurin malaman hadisi, an sami irabi daga gare shi daga sha Abdullahi ibn Umar al-Umari a wannan hadisin. Abdullahi ibn Umar al-Umari ba wai ana sukan sa dangane da gaskiya ba, me gaskiya ne. Hakika Ibn Sa'id al-Qattanu yayi magana game da Abdullahi ibn Umar al-Umari wato ya suka game da shi amma ta dangane da kiyayewarsa, yace kiyayewarsa bata kai matsayin da ake bukata ba. Cewa wani mutum ya ce da Abdullahi ibn Mas'ud ya Abdullahi ibn Mas'ud a duk ayyuka wanne ne yafi, sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce yanda ka tambaye ni dinnan nima na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin ayyuka wanne ne yafi, sai manzon Allah ya ce da ni kai sallah bisa wakacinta. Na ce to bayan yin sallah a wakacinta menene kuma yake binta a wajen fifiko? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan sallah a wakacinta sai bin mahaifa shi ke bin sallah a wakacinta a wajen fifiko. Na ce da shi in ji Abdullahi ibn Mas'ud bayan bin mahaifa kuma menene yake bin su? Sai manzon Allah ya ce sai kuma ka je kai yaƙi a cikin tafarkin Allah. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Hakika Mas'udi ya ruwaito da shi da Shubatu sun ruwaito wannan hadisin, hakanan Sulaimanu ma ya ruwaito hadisin nan. Sulaimanu din shi ne Abu Isaka Shaibani da shi ba ɗaya ba daga sun ruwaito shi daga Walid ibn al-Aizari. Ya karbo daga Aisha, Aisha ta ce
ba sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan wakatan akhari marratayni,
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jerawa a ce ya sallaci sallah wakacinta na karshe ba, a ce har sau biyu. Jiya a ce masallan yayi azhar a wakacinta na karshe, yau ma yayi ta haka, a to bai taba haka ba har sai da Allah ya karbe shi zuwa gare shi. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa wanda yake amma garibi ne, amma isnadin sa ba muttasili ne ba. Shafi'i ya ce wakati na farko dangane da sallah shi yafi.